biyo bayan rawar kasar da aka samu a kasar kwanan nan. Gwamnatin Ghana ta hanyar hukumar kiyaye ibtila'i da bada agajin gaggawa ta kasa ko NADMU a takaice ta dora masu ruwa da tsaki alhakin tabbatar da haɗin gwiwa mai dorewa don dakile ko rage tasirin ibtila'i musamman na girgizar kasa a Ghana. Kodayake Ghana ba ta kusa da manyan yankunan girgizar kasa na duniya, duk da haka ta fuskanci bala'in a baya tun a shekarar 1936. Mafi girma a cikinsu su ne waɗanda aka yi a shekarun 1862, 1906 da kuma 1939, wacce aka yi a ranar 22 ga watan Yunin 1939 mai ƙarfin 6.5 a ma'aunin Richter. Ita ce tafi muni domin mutane 17 sun rasa rayukansu sannan 133 suka jikkata. Mafi kusa shine wanda ya faru a ranar 24 ga watan Yunin 2020, wanda unguwanni da dama a Accra suka jijjiga. Domin shirye-shiryen ko ta kwana, hukumar NADMU da haɗin gwiwar rundunar tsaro ta arewacin Dakota da kuma ofishin jakadancin Amurka aka kaddamar da cikakken atisaye na kwanaki 3 a headquarter hukumar NADMU dake Accra. Da yake jawabi a wajen taron manema labarai akan atisayen domin wayar da kan jama'a kan matakan kariya idan ibtila'in ya faru, babban daraktan hukumar Eric Nana a Jaman Prempe ya yi korafin rashin isassun buɗaɗɗun filaye da mutane za su haɗu idan girgizar ƙasa ta faru. Domin haka ya yi kira ga waɗanda abin ya shafa da su yi wani abu a kai.
I wish to appeal to metropolitan, municipal and district assemblies to take a critical look at.
Ina kira ga majalisun manyan birane da gundumomi da su yi duba na basira, su daina cike sauran filaye da suke akwai da gine-gine, kuma su kirkiro wasu filayen da mutane za su fake ba a Accra kadai ba amma duk fadin kasar. Babban daraktan ya ce filaye da aka yi tanadi don wasanni musamman a makarantu amma da su filayen kwallo na zamani. Manjo Jared Simek na ofishin jakadancin Amurka mai kula da harkokin tsaro ya bayyana farin cikinsa kan shirye-shiryen da aka yi.
The level of preparation between the Ghanaian team and the team that we've sent over from North Dakota.
Matakin shirye-shirye tsakanin Ghana da tawagar da muka aiko daga arewacin Dakota domin su taimaka a wannan atisayen, ina jin wanka za ta biya kudin sabulu a kwanaki masu zuwa. Ya kuma nana ta buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfi don shirya yadda ya kamata ga duk wani bala'i na gaggawa a nan gaba. Muhammad Abubakar Tafara, shugaban sashen kula da tsarurruka na hukumar NADMU reshen yankin Accra, ya yi ƙarin bayani a hirarsa da muryar Amurka.
Tarihin duniya duka baki da wuraren da rawan kasa ko kuwa girgizan kasa ke faruwa na nuna mana kamar wasu alamomi na nan, kamar in kuka fara ganin alama kamar girgizan kasa na abuwa kai da kai cikin guntun lokaci, wato alama na nan kamar rawan kasa ya yi faru su da yaushe. Shi yasa ya bari mu gwamnatin Ghana da mu kungiyar NADMU muke shiri mu gira inda wannan abu ya abu yaya za mu yi mu taimake mutane saboda kara rasa rayukan mutane da yawa. Domin so da yawa yin wannan abu ya faru saboda mutane tsoro da ba san inda za a bi ba yana sa mutane da yawa su rasa rayukansu. Amma dai aka shirya, ana da matakin da za a ɗauka a taimake mutane, ka gan kamar ko za a yi tsara ma bai yawa kwarai.
Baya ga hukumar NADMU da rundunar tsaro ta arewacin Dakota, dakarun soji na Ghana, hukumar motocin ɗaukar marasa lafiya na ƙasa, hukumar kwana-kwana ta ƙasa, hukumar lafiya ta ƙasa da kuma hukumar 'yan sandan Ghana duka sun tallafa wajen tabbatar da wannan atisaye. Idris Abdullahi Bago, muryar Amurka daga Accra, Ghana.